Mita 88.5 da laifin na zamani Abakar Sabo ake tare da shi daga kotun shari'ar musulunci dake zamanta a kona 4 PRP karkashin jagorancin mai shari'a Muhammad Bashir inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Muhammad Garba mai kimanin shekaru 28 dake kofar Kudu karamar hukumar Kiru da tuhumar zamba cikin aminci da cuta laifukan da suka saba da sashi na 203 da 206 na kundin tafikar da shari'ar musulunci na jihar Kano kunshin tuhumar dai ya nuna cewa shi wancan matashi Muhammad Garba ya garzaya wani banki ne a nan jihar Kano domin karbar bashi sai dai kamar yadda aka sani ba tare da ba za a bashi wannan bashi ba sai ya zo da garanto wato wanda zai tsaya masa hakan ce ta sa ya kira wani mai suna Balaraba dan Juma dake garin Masaga a karamar hukumar ta Kiru wanda shine ya tsaya masa bayan kuma ya tsaya masa an cike dukkan sharadai bankin ya bashi wancan bashi na naira miliyan 1,100 sai dai an zargi cewar bayan fa yayi habzi da wannan kudin wato an danka masa kudin ya dadime su sai ya arkafa kare ya arci ba a kuma sake ganin sa ba ko da wancan banki suka yoyi kudin su sai suka neme shi suka rasa hakan ce tasa suka nemo wanda ya tsaya masa wato wancan garanto mai suna Balaraba dan Juma suka dadime shi shi kuma ganin cewar abin zai bashi matsala sai ya dibi wancan kudi a cikin lalitar sa ya biya su katsam sai ya gamu da wannan matashi lamarin da yasa ya hada shi da jami'an yan sanda suka dadime shi bayan kuma sun kammala bincike suka gabatar da shi a wannan kotu kuma ko da dan sanda mai gabatar da kara a kotun wanda ya fito daga sashin binciken manyan laifuka dake Banfai wato detective Aliyu Abidin Murtala ya karanta masa kunshin tumar take amsa kasancewar ya amsa ne detective Aliyu Abidin din ya roki kotun da ta hukunta shi bisa ikrarin bakin sa kuma kotun ta amsa roƙon sa kan cewar za a hukunta shi bisa ikrarin bakin sa amma dai an daga zuwa ranar 2 ga watan gobe wato watan 8 kenan na wannan shekara ta 2021 da muke ciki an kuma yi umarni da akai shi gidan ajiya da gyaran hali hakan ci ta sa ma aka danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali dake aiki a kotun wato Abba Aliyu wato Abba Aliyu Kabara don wucewa da shi kafin wannan rana Abakar Sabo akan mita 88.5 da la FM muryar zamani.